Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden sun taya al'ummar musulmi murnar fara azumin watan Ramadana, inda suka nuna goyon bayan su ga ƙasashen musulmi da suka fuskanci ibtila'i da kuma musulman da ke fuskantar zalunci a wasu ƙasashe. Sannan za ku ji tsokacin da Amurka ta yi kan ziyarar da shugaban China Xi Jinping ya kai Rasha a farkon makon nan. Yau batutuwan da za mu tattauna a kai kenan, sunana Mahmud Lalo. Madalla. To kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin, shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden sun taya al'ummar musulman duniya baki ɗaya murna fara azumin watan Ramadana, inda suka nuna goyon bayansu ga ƙasashe irin su Turkiya da Siriya da suka fuskanci ibtila'in girgizar ƙasa da kuma Pakistan da ta fuskanci matsalar ambaliyar ruwa. Cikin wata sanarwa da suka fitar a ranar Laraba, Biden da mai ɗakinsa sun kuma ce suna goyon bayan musulman da ke fuskantar tsangwama kamar musulman Uyghur na ƙasar China da ake musgunawa, da musulmi 'yan ƙabilar Rohingya da ke Myanmar. Sanarwar ta ƙara da cewa a wannan azumin watan Ramadana, muna jinjina ga al'ummar musulmin wannan ƙasa tamu, waɗanda suke taka rawa wajen ciyar da ƙasarmu gaba a fannonin ƙere-ƙeren zamani, ilimi, shari'a, kiwon lafiya, kasuwanci da gwamnati da sauransu. To shi ma a wata sanarwa da ya fitar ta daban, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce ofisoshin jakadancin Amurka za su rika shirya buɗe baki domin ɗabbaka al'adar ciyarwa da watan ke koyarwa, da zumar ganin an ƙara samun haɗin kai da fahimtar juna tare da nuna ire-iren al'adun da Amurka ke da su. To a wani labari na daban, farkon makon ne Amurka ta yi tsokaci dangane da ziyarar da shugaban China Xi Jinping ya kai Rasha. Shugaba Xi ya kai ziyarar kwana uku a birnin Moscow, inda suka tattauna da takwaran aikinsa Vladimir Putin. Shi dai Xi ya ce makasudin ziyarar ita ce a tattauna batun yakin Ukraine da kuma yadda za a shawo kansa cikin lumana, inda ya zayyana wasu matakai 12 da za a bi don ganin an cimma hakan. Sai dai ƙasashen yammacin duniya sun nuna shakkunsu kan yunkurin sasanta rikicin na Ukraine, duba da irin kusanci da ke tsakanin Xi da Putin. Baya ga haka, Amurka ta dasa alamar tambaya kan ziyarar ta Xi a Moscow kwanaki kaɗan bayan da kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta ba da takardar sammacin kama Putin saboda zarginsa da ake yi da kwashe ƙananan yara daga Ukraine zuwa ƙasarsa.
That President Xi is traveling to Russia days after the International Criminal Court issued an arrest warrant for President Putin suggests that
ziyarar da shugaba Xi Jinping ya kai Rasha 'yan kwanaki bayan da kotun hukunta manyan laifuka ta fitar da takardar sammacin kama Putin. Wannan wata alama ce da ke nuna cewa China ba ta ganin laifin hukumomin Kremlin kan ta'asar da suke aikatawa a Ukraine.
It would rather provide diplomatic cover for Russia to continue to commit those very crimes.
To a ƙarshen makon da ya gabata ne, tsohon shugaban Amurka Donald Trump, ba tare da wata hujja ba, ya yi ikirarin cewa ana shirin kama shi a ranar Talata da ta gabata. A halin da ake ciki dai ba a kama Trump ɗin ba. Wakilansa sun ce tsohon shugaban na Amurka ya bayyana hakan ne bayan wasu bayanan sirri da ya samu daga rahotannin kafafen yaɗa labarai a jihar New York da ke nan Amurka. Masu taimakawa alƙali wajen yanke hukunci sun ce sun kammala bincike kan Trump dangane da wani kuɗin toshen baki da ake zargin ya biya wata mata mai yin fina-finan batsa don ta yi shiru da bakinta kan mu'amalar da suka yi kafin ya zama shugaban ƙasa. Bayan da hukumomin na New York suka sanar da shirin kammala binciken, jami'an tsaro a Amurka sun kasance cikin shirin karta kwana ko da za a samu yiwuwar barkewar rikici idan har aka samu Trump da laifi a wannan shari'a. Tsohon lawyer Trump Michael Cohen ne dai ya kwarmata biyan Stormy Daniels $130,000 don ta yi shiru da bakinta gabanin zaben 2016. A lokacin Cohen ya ce umarni aka ba shi kan ya biya Daniels, inda aka alƙawarin maido masa da kuɗinsa. Sai dai ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare Trump, Alina Habba, ta kwatanta Cohen a matsayin mutumin da bai kamata a gaskata ba.
Michael Cohen is a convicted felon.
Ce Michael Cohen mutum ne da aka taɓa ɗaurewa, wanda ya taɓa shiga zauren majalisar dokokin Amurka ya yi musu ƙarya.
This is who they're resting their case on.
Kafin mu ƙarƙare shirin ga wannan saƙon.
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashin Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin Duniyar Amurka na wannan makon, sai wani jiko idan Allah ya kai mu. In za mu madadin Julie Latest Gresham da ta hada shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a sha ruwa lafiya.